Merci à vous.
Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu raron ma a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma Alpha Radio kuma su a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet duk lokacin da aka so, kuma a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Kumel daga nan birnin Washington DC, tare da Babaya ko Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso game da taron da ya kamata ya gudanar yau Laraba a dandalin Eagle Square da ke Abuja, wanda sai wani waje na daban aka gudanar da taron. Kuma kan wannan batun ne ma za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da hana Kwankwaso gudanar da taron da ya shirya yi a dandalin Eagle Square? Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5, sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana. Amma kafin nan, ga yadda duniya ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai. Mai karatu Babaya ko Makili. Lauyan fadar shugaban kasar Amurka ta White House ya da ya sha suka daga abokan shugaban kasa Donald Trump saboda cikakken haɗin kai da yake baiwa bincike na musamman. Zai bar aikinsa watanni bayan jita-jita da ake yi cewa za a kore shi bakin aikin nashi. Lauyan fadar White House ɗin da ake kira Don McGahn zai bar aiki ne a cikin lokacin bazara, jim kaɗan bayan majalisa ta tabbatar da alƙali Brett Kavanaugh zuwa kotun koli, kamar yadda ake kyauta zato, inji shugaba Donald Trump a wani saƙon Twitter da ya aiki da safe yau Laraba. Ya ce, "Na yi aiki da Don lokaci mai tsawo kuma na yaba da aikinsa." McGahn shine yake kulawa da Kavanaugh yayin da ya je a ofisoshin sanatoci a cikin 'yan watannin nan, a cikin 'yan makonnin nan, domin ya gabatar da shi ga 'yan majalisar dokokin kafin ya bayyana a gaban majalisar domin a tantance shi a ranar Talata mai zuwa. Fadar White House tana sa ran majalisar dattawa za ta amince da shi Kavanaugh ya zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun koli, yayin da kuma kotun za ta fara aiki a ranar farko ga watan Oktoba na sabon wa'adi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matuƙar damuwarsa a yau Laraba cewa za a iya samun matsalar kayan taimako a lardin Idlib na ƙasar Siriya idan har ana ci gaba da samun ayyukan soji a wurin mai yawa. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad da taimakon ƙasar Rasha ta ce tana shirin kawo ƙarshen ayyukan 'yan bindiga na ƙungiyar Nusra a wurin. Ana samun ƙaruwan hare-hare ta sama a wurin a cikin 'yan watannin nan, lamarin da ke haifar da fargaban kai farmaki babu ƙaƙƙautawa kamar irin yadda ya faru a baya a biranen Aleppo da kuma gabashin Ghouta. Idlib ita ce babbar tungar 'yan tawayen da ya rage, wanda su 'yan tawayen suke ƙoƙarin shiga wurare da fararen hula suke, kuma suna amfani da mutane suna kare kansu a matsayin sun yi garkuwa da su, inji ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov yayin da yake jawabi a birnin Moscow da safiyar yau Laraba, a cewar wani kamfanin dillancin labarai da ake kira Aitar Tass. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ta bakin mai magana da yawunsa Steven Dujarric ya yi kira ga gwamnatin Siriya da bangarori masu hannu a cikin wannan rikicin na Siriya da su gaggauta dakatar da kai farmaki a wurin, kuma su fara mai da hankali a kan kare rayuwar fararen hula a wurin. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen sanarwar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai shiga tsakani daga kasar Sudan ya ce shugaban 'yan tawayen Sudan ta kudu Riek Machar ya amince ya sanya hannu a kan daftarin sake komawa hanyar sulhu domin kawo ƙarshen mummunar yakin basasan ƙasar wanda ya kwashe shi aka kwashe shekaru 5 ana yi bayan yaƙi yin hakan a jiya Talata. Tun da farko Machar ya sanya hannu a kan daftarin na shirin raba madafun iko a cikin wannan wata a Khartoum, babban birnin Sudan, tare da shugaban Sudan ta kudu ɗin Salva Kiir. Kir da ya sanya hannu akan takaddan da aka yi gyare-gyare wanda aka gabatar da shi a jiya Talata a birnin Khartoum, amma Mashar ya ki yarda ya sanya hannu akan wannan takadda dangane da wasu tambayoyi na jihohin kasar da kuma iyakokin su. Gwamnatin Kir da ta yi canji a wasu jihohi na ainihi a shekarar 2015 daga 10 zuwa kuma 32. Bayan wasu sa'o'i ministan harkokin wajen Sudan Al-Jader Ahmed ya faɗa wa manema labarai cewa Mashar ya canza tunaninsa kuma zai sanya hannu a kan wannan yarjejeniya gobe Alhamis bayan tattaunawa mai zurfi da yi da masu shiga tsakani daga Sudan. Wata tawagar masu tattaunawa daga kasar Canada da Amurka suna ganawa akan wasu muhimman batutuwan cinikayya a nan Washington a kokari da suke domin inganta shirin kasuwanci tsakanin kasashen arewacin Amurka wanda ake kira NAFTA a takaice. Tattaunawar ta biyo bayan yarjejeniyar cinikayya da Amurka da Mexico suka kulla a wannan mako, yayin da suka bar kofa buɗe Canada ta bada gudunmuwanta domin ci gaba da shirin ciniki tsakanin kasashen uku na shekaru 20. Ministan harkokin wajen Canada Chrystia Freeland ta gana da wakilin Amurka akan kasuwanci Robert Lighthizer a jiya Talata, kana kuma wato akan abin da ta kira tattaunawar farko mai ma'ana kafin su ci gaba da tattaunawa akan muhimman batutuwar cinikayya a yau Laraba. Freeland ta ce wasu muhimman batutuwa da aka tattauna tsakanin Amurka da Mexico, musamman ma akan ba da kai da Mexico ta yi game da batun daukar ma'aikatan mota da kuma inda za a samu kayan gyaran motar, ta ce wannan abu ya ba Canada kwarin gwiwa akan tattaunawar da suke yi a yau Laraba a nan Washington.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla a cigaba da hirar da abokin aikinmu Usman Ahmad Kabare da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a shirinmu na La'asariya, mun tsaya ne wajen da ya faɗi dalilin kaddamar da takararsa a Abuja maimakon Kano.
Me isa baka dage cewa sai ka kaddamar da wannan takara a garinka na haihuwa jihar Kano ba, wanda wasu da yawa masoyinka za su ce sun so haka, wasu kuma za su ce ai ya tsorata bai zo ba, me saka ce akan wannan?
To ba laje ban can Kano da nan shekara kusan mu da sauce ai ne gwamnatin Kano kuma na Abuja, ai ba abu na fara ba, ai daidai a siyasa da ma kai anan ne kike dubi, ai ba ka koma kaunan ku ko garin ku ka je kai ba, kuma abubuwan da zani a garin ma za mu tafi mu je, amma ka ga ai yanzu ban can Kano ai ni ne gwamnatin Kano, amma kuma na Abuja ne ai, saboda wannan cin din kine dede ko na gwamna ko na wani tsari ne abinda yake da dede ya shi za a yi, wata kila da a can a Kano ne wancan Kano yanzu ya ce me yasa ne anan, amma yanzu haka bai ma bata tashi ba.
Yawanci suna tunanin cewa yanzu haka matsalar da kake ta samu da su gwamnatin Najeriya kila saboda ka canza sheka ne.
A kin kafin ma canza sheka matsalolin suke a gurin su, kuma na san matsalolin ba za su kare ba sai dai su karu.
Wace shawara kake da ita a siyasar Najeriya?
To su dai shugabanni yanzu abin da muke ba su shawara su tsaya su bi tsari na gaskiya, a tsaya lokacin zaɓe ya zo a yi shi zaɓe cikin kwanciyar hankali, a yi shi zaɓe babu
na ƙasa ko na firamare kake magana?
Duka zaɓuɓɓukan ma ita ma na firamare election duka haka ɗin ne, tun da ba ta ga saboda ƙarfi da darajar jama'iyyar mu ta PDP akwai ƴan takara da yawa.
Shi yasa ake tunanin cewa shi yasa ake tunanin Kwankwaso zai iya samun wannan takarda ko ticket na takarar shugabancin Najeriya a cikin PDP din saboda akwai ku da yawa.
Ai ko ma ne ne abubuwa kowa ya san wannan tsari wanda yake na Kwankwaso, ya tsari wanda yake ne daraja, wannan tsari wanda yake na al'umma, ta kuma jama'iyya ko siyasa magana ce ta al'umma, ya kace magana ce ta yawa, to in ko magana ce ta al'umma masu yawa, to in ka ce ba za ka ba Kwankwaso ba a PDC to ba za ka ba,
to me ka tana da wa Najeriya da Sanata Kwankwaso
ko kai za mu kawo ticket din
a ni abin da ta muku tambaya a ni muku da tambayar to me ka tada da Najeriya saboda albishir idan har Allah baka nasara.
To kuma ka ga maganar kashe-kashen nan ina ciwo al'umma, ina ci mana tuwa kwariya, babu dalili, muna da arziki, muna da daraja, muna da dukkan abin da ya kamata mu dauka, a daina kashe-kashen mutane, a daina face-facen mutane, a daina ruwa na kwashi dukiyar jama'a, a daina fadace-fadace tsakanin kabilu ko tsakanin makiyaya da manoma da sauran ko kabilu da kabilu, duk wannan abubuwa ne wanda suke ba su da dalili, ba su da faddisho a cikin tsarin demokradiya inda ka jansu to akwai matsala wannan matsalar kuma dama ita ce muke so mu canza ta wannan tun shekara 2015 mun ga irin matsalolin lokacin muka ga ya zama wajibi mu fito mu maganin wannan al'amari ko muka zo muka yi maganin shi to kuma gashi Allah ya sa dai kamar abin an koma baya
to mun gode sosai sanata Rabi Musa Kwankwaso
na gode kwarai da gaske assalamu alaikum
wa alaikum assalam
To madalla a gaida Usman Kabara in an jima kadan zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku menene ra'ayinku game da hana kwankwaso gudanar taron da ya shirye a dandalin Eagle Square lambar da za lambar mu da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655 amma kafin nan a sauraro wannan
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Taraba wani ne daga Taraba
Taraba State Valley Local Government.
Ya suna malamin mu maji sunan naka ba.
Macido Megoje Taraba State Valley Local Government.
To macido muna sauraron ka me zaka ce game da wannan maudu'i namu?
To game da maudu'in naku na maganan konkosiya ko?
Wannan haka yake. Menene ra'ayinka game da hannun kwankwaso taron da ya shirye gudanarwa a dandalin Eagle Square Abuja?
To gaskiya kaga abin da ya muna goyon bayan shi amma kaga in babba yana gaba in aka bi shi kaga shi ma can gaban ya kan wannan babban ya gama nashi shi ma sai zai kama sai mu ganya naji.
To malam mace da mun gode da wannan kiran naka bar mu je Bauchi wani ne kan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum kana magana da malam ne zanen hula gwalle jihar Bauchi.
To malam muna sauraron ka me zaka ce game da wannan abu da ya faru?
Gaskiya rahin hana wasu ya fi domin tsakanin magoya bayan kwankwaso wanda ba sa goyon bayan ba za a kare lafiya ba a Kano amma maganin kar a yi kar a fara domin aka taron in ba wani iko Allah ba za ta sa kan wasu kuma gidan su zai zama su lafiya su ta kira.
To malam duk da haka sun gudanar da taron nan kuma an yi shi lafiya kamar yadda idan ka saurari abin da kwankwaso yake faɗa.
Ito ai ba a Kano akai ba inda yake din ai inda yake wanda ba sa tare da shi ba kaman garin Kano ba haka akwai magoya bayan sa akwai kuma marasa goyen bayan sa kuma in ai abun duk akan talakawa zai kare
to da alama dai baka fahimta ba saboda aka Abuja ne kamata ya gudanar da wannan taron har waje biyu kuma aka hana shi gudanar da taron bisa wasu dalilai to mun sami kiran mu na gaba daga Kaduna wani ne akan layi da Kaduna
Sharifilu barka da lasariya
yawa barka da ya sunan malamin
sunana Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin Gasa nake a Kaduna a tarayyar Najeriya
to malam Murtala me zaka ce game da hana kunka sa wannan gudanar da wannan taron har waje biya Abuja
to abinda zamu ce Sharifilu ka san mu kan ga ina gaskiya suke ta kowanne bangare mu fada a wannan shirin naku san da aka ana shi da Kano mun fada mun ce gwamnati bata kyauta ba wannan karan kuma kaga zai iya yi wa kila akwai yanayin tsaro suka duba in dai sun bashi uzuri saboda yanayin tsaro ne saboda idan ya taron aka samu matsala sai za a zargi gwamnati kakkamanta lokacin gullau da aka ji aka tada babu mai Ibu Square nan an zargi gwamnati to gwamnati tana da mahanga da yawa da security report da zai kawo mata ni abin da dauka kenan saboda tsaro ne aka bashi in dan tsaro ne to ai adalci ko
wani Murtala
to bai dace ba kai wa siyasa hawa kawara da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Murtala da wannan bar har yanzu dai muna Kaduna wani ne akan layi da Kaduna
Assalamu alaikum Salisu Abdullahi Kano stay madanin Kaduna daga Sanga local game fadin karshe
to mallan Salisu Abdullahi muna sauraron ka me zaka ce kan wannan abu da ke faruwa ko da ya faru
mu abin da zamu fadi alhamdulillahi yawanci kaikayi ko makan mashekiya ne yake faruwa irin abubuwan da sukan ko suka dinga hiryawa a baya akan yan adawa shine faruwa kansa dan bin da sanin su aka dinga hana wadansu dan yi kai kansa shugaban kasar nan namu da yake kan mulki yanzu ya neme taro a wannan filin da su aka dinga hada baki aka hana ita karo mu alhamdulillah mun ji dadi kana ba abin da bace muna fata alkai
kana san ka ce wannan hakan yayi hana shi da akai
ya ni na ji hana ida kai domin mutum ne wanda yake mai girman kai
to mun gode mazalla mallan Salisu bari mu je Adamawa ne akan layi daga Adamawa
mallam Usman ne daga garin Jigawa
to mallam Usman muna sauraron ka me zaka ce game da wannan magana da muke
dai ina kira ga hukumomi da arika bari matasa su samu dama arika ba kowa dama a matsayin sa na dan Najeriya arika gudanar da harkokin sa yadda dace
to mallam mun gode da wannan kira da kai yadda yake dai muna da maudu'i ta kamar da muke magana a yau bari mu je Adamawa ne akan layi daga Adamawa
na magana da Suleiman Yusuf daga karamar hukumar jihar Adamawa a unguwar Bakashi
to mallam Suleiman Yusuf me zaka ce game da wannan maudu'i namu
ni ra'ayina a yau akan wannan hana kwankwaso da aka yi taro a kwaya yayi daidai saboda mu fa talakawa ba ma ganin kowa faface wannan baba Buhari matukar in dai har akan magana shugaban kasa ne to ba Buhari ya gama
to baka ganin cewar wannan zai nuna cewar gwamnati idan kana nufin cewar ka ji dadi ga abin da aka yi kuma ba tare da wanda lili aka yi baka ganin cewar hakan ya nuna cewa gwamnati tana tsoron sa ne ko ta gaza to da alama layin ka ya katse bar mu je Jigawa ne ni daga Jigawa
kana magana da Usman baban Aska daga nan jihar Jigawa
to Usman baban Aska muna sauraron ka menene ra'ayin ka a yau
ra'ayina kamata ta yi gwamnati ta saki wa yan adawa mara domin su ma su samu su dinga samun jira'ayin mutanen
wato kana ganin hana kunkwasa taron da aka yi bai dace ba kenan
a bai dace ba ya kamata a kyale shi ma ya nemi jama'a su Allah ya bai mai rabo
haka ne to me zaka ce ga waɗanda suka hana shi ko waɗanda suke da hannu kan wannan abu da suka yi
na'am
nace me zaka wani sako zaka kai zaka ce ga waɗanda suka hana shi gudanar da wannan taron
sako na Allah ubangiji ya gane da su su gane cewar mulki na Allah ne
to mallam Usman mun gode kwarai da gaske da wannan kira bar mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna
ne magana Alhaji Lawan Sharkau unguwan Bawo kalmar hukumar jihar Kaduna Najeriya
Alhaji Lawan muna sauraron ka
to da fili hasin wannan najin maulidin da ke ciki wannan yana nuna kenan gwamnati tana tsoron kwankwaso a kaga ya nuna tana tsoron kwankwaso kenan domin a ce an hana shi a matsayin dan Najeriya dan takara saboda ya bar jam'iyyar da ke da gwamnati ya koma wadda ta adawa sun ga akwai nasara tare da shi zai sa su kana shi saboda haka ina ganin ai tsara da sassaka ba zai hana gamji hoto ba
in Allah ya yi shi ya zaɓe shi zai shiga Muhammadu Buhari ya yi takara kusan sau hudu amma lokaci da ya yau shi ne ke shugabancin ƙasa. A gaskiyar magana akwai rashin adalci a cikin wannan abin da aka yi, ba a mishi adalci ba.
To Allah ya lawo to mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai. To bar mu je jihar Niger, wani ne akan layi daga Niger?
Sunana Muhammad Ahmad Usman Tangan Makiri Karon Kumarafi ta gara a jihar Niger.
To Malam Muhammad muna sauraron ka.
Ina gaskiya gwamnati ba ta kyauta ba. Tunda dan Najeriya ne yana da yanci, yana da dama. Idan ba akwai wata manufa ba a bar shi mana ya nemi mutane. Su kuma bangaren gwamnati su nemi nasu a kada ƙuri'a. Mai rabo kawai ke ɗauka, amma a ce ana takurama wasu saboda ra'ayin wasu gaskiya bai yi daidai ba.
To sai dai gwamnati ta fito ta ce ba ta da hannu ga wannan abu da ya faru, domin ba ita take rike da ikon wannan guraren ba.
Za su kare kansu ne, za su kare kansu ne, amma a gaskiya akwai wata munafiki a ƙasa. A bar kowa kawai ne ni jama'a wanda Allah ya ba shi kenan.
To Malam Muhammad mun gode kwarai da gaske, bar mu je Abuja, wani ne akan layi daga birnin tarayya?
Sunana Sani Muhammad daga Karmo Abuja. To dangane da shi hana kwankwaso taro a Eagles, gaskiya abun yayi, amma ni abun da nake hange kamar shi dai da yanzu yake kasancewa ba shugaban kasa ba, an ce daina ya kayye taron ma sai asabar an kace abun, amma ya kiya. To gaskiya Allah kamar ya saba.
To baka ganin yana. To ma Sani Muhammad kana tare da ni? To da alama dai layin ka goce, kuma ina son tambaya mu yi maka tambaya. To da kuma kiran ka zama ka kawo ƙarshen dagawoyin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu saki ba ku dama mu bude muku layi mu kawo muku maudu'i domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon muna cewa karfe 5 saura minti 8. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin ne da Black Stars din kasar Ghana. Inda labari take isowa yake nuna cewa a ranar 3 ga watan Satumba, coach Akwesi Appiah da ƴan wasansa za su huda sassanin su gabanin gasan samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka da za ta yi da kasar Kenya. Kungiyar kwallon kafar kasar Ghana na matasa kasa da shekaru 17 da Black Stars za su tashi zuwa kasar Niger a ranar Litini gabanin gasan samun cancantar shiga gasan cin kofin Afirka na matasa na rukunin Zone B a sabuwar shekara. Kocin din Black Stars Karim Zito ana sa ran zai ambaci ƴan wasa guda 25 da za su tashi tare da shi zuwa kasar Niger. Sai dai Abdul Karim Zito ya nuna ɓacin ransa game da dakatar da ƴan wasan biyu waɗanda sun ƙasa samun shiga cikin sa'o'in su ƴan wasan bayan an nazarce su aka nuna cewar sun wuce matsayin shiga cikin gasan. Mai koyar da Black Stars wasa coach Kwesi Appiah ya amshi kuɗi CD 180,000 daga Ashford domin tallafawa gidauniyarsa. Kwesi Appiah dai ya kafa wannan gidauniya ne da aka damar a bara da nufin inganta halin rayuwa na tsofaffin ƴan wasa, ta taimaka musu da kuɗi da kula da kiwon lafiyarsu da kuma cigabansu. Sai dai kuma zakaran ƙasar Ghana Edwana Stars za ta tashi zuwa ƙasar Morocco domin karawa da Raja Casablanca a zagayen ƙarshe na gasan cin kofin CAF Confederation na shekara 2018 da ƴan wasa 14 kacal, masu tsaron gida guda biyu da sauran ƴan wasa guda 12. Saboda ita zakaran na ƙasar Ghana ta fidda tsammani na samun tikitin shiga zagaye na gaba na wannan gasa a dalilin kashin da ta sha a hannu Asak Mimosa da cibiyu da nema ƴan kwanaki da suka gabata. Zakaran damben zamani na duniya, ajin bantamweight Isaac Dagbe ya yi wa Henry Ohtake dukar kawukaya zagayen farko na karawarsu a ranar Asabar. Dagbe dai ya lallashi Ohtake sau biyu yana kai shi ƙasa kan alƙalin wasa ya yi tsakani saboda shan kashin da yake yi a hannun dabbe. Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Babban burin tsare-tsaren gwamnatin Amurka dangane da kasar Rasha shine hana Rasha ta da kayar baya ta wajen ƙara tsadaccin zali. Hakan ya hada da ƙara ƙarfin rundunar soji da tattalin arziki kana da tushen siyasar kasar Amurka. Tsare-tsaren Amurka akan kasar Rasha ya samu asali ne bisa sanin cewar idan ana so kwalliya ta biya kuɗin sabulu, tilas ne a hada diplomasiyar Amurka da ƙarfin soji. A cewar mataimakin sakatare mai kula da harkokin ƙasashen Turai da yankin Asiya, Wes Mitchell, a wani jawabi da ya gabatar a gaban majalisa, ta haka muka kawo ƙarshen rage kasafin kuɗin ma'aikatar tsaro, muka fara sake nazarin ƙara ƙarfin shirin Amurka na nukiliya, muka buƙaci ƙarin dalar Amurka biliyan 11 don haɓaka shirin tsaro na ƙasashen Turai. Muka haɗa hannu da ƙungiyar tsaro ta NATO wadda ta kawo kimanin dalar Amurka biliyan 40 don tallafawa shirin tsaro na ƙasashen Turai. Ta wajen ɗaukar matakan diplomasiyya da ƙaƙaba takamamman takunkumi, Amurka ta yi aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai don rage ƙarfin shugaban Rasha Vladimir Putin na cin zali. Ta wajen cin tare ƙasar Rasha da muƙarraban Putin da ke taimakawa wajen riƙe ƙasar, duk da cewa Amurka ta saka tara mai tsanani sabili da cin zalin da ƙasar Rasha ke yi. A cewar Dr. Mitchell, mun bayyana ƙarar cewar ƙofofin tattaunawa a buɗe suke. A Siriya, inji Dr. Mitchell, muna samar da hanyoyin rage tashe-tashen hankali don magance karo tsakanin dakarunmu. A Ukraine kuwa muna ci gaba da kokari ƙarƙashin jagorancin jakada Kurt Volker don ganin Rasha ta cika alkawalinta ƙarƙashin yarjejeniyar Minsk. Amma duk da haka zaɓi ya rage ma Rasha ta ɗauki mataki na gaba. Amurka ta ƙara wa ƙasashen da aka kai wa hari a Turai ƙarfi a Ukraine da Georgia. A cewar mataimakin sakatare Mitchell, mun ɗage takunkumin mallakar makaman kariya. A tsibirin Balkans kuwa mun taka rawar gani wajen kawo ƙarshen rikici da ake yi akan sunan Greece Macedonia da kuma tattaunawa a Serbia da Kosovo da cimma burin ƙungiyar EU na zaman lafiya. Daga ƙarshen gabashin Turai har zuwa tsakiyar yankin, muna ƙarfafa amfani da hanyoyin samar da makamashi daban-daban da yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kan al'umma. Rasha tana haddasawa da kuma ɗaukar nauyin waɗannan matsaloli da nufin gurgunta al'umma da gwamnatoci don magance barazanar gwamnatin Amurka da ƙungiyar NATO da ƙawayenta na aiki don kawo ƙarshen wannan matsalar. Amurka a shirye take ta kawo ƙarshen cin zalin Rasha da duk wasu ayyukanta na munafunci. A lokaci ɗaya, ƙofofin sulhu a buɗe suke. Mai ba da shawara a harkokin tsaro namu ya gana a Geneva, wanda ya ce ya kamata Rasha ta ɗauki sabon salo. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda kuma ya zo mana ga labarai a takaice, baba.
Lauyan fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House da ya sha suka daga abokan shugaban ƙasa Donald Trump saboda ba da cikakken haɗin kai ga bincike na musamman zai bar bakin aikinsa watanni bayan jita-jita da ake yadawa cewa za a kore shi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matuƙar damuwarsa a yau Laraba cewa za a iya samun matsalar kayan taimako a lardin Idlib na ƙasar Siriya idan har ana ci gaba da samun ayyukan soja mai yawa a wurin.
To madalla, masu raro da wannan makakashin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amaladen Baba Yakubu Makeri wanda ya ci na gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Cedric. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.